Bayan zaman dishin da muka yi na tsawon awanni, cikin tsakiyar dare ne ma aka fara hada hancin sakamakon zaɓe na jihar Adamawa, inda kawo yanzu aka kawo sakamakon zaɓen ƙananan hukumomi tara cikin 21, kuma an fara ne da ƙaramar hukumar Madagali.
PDP has a total of 4,997 votes. 4,997 votes. APC has a total of 3,331.
Tun farko da yake jawabi kafin soma hada hancin sakamakon zaɓen da aka kawo da ƙananan hukumomin, jami'in ba da sakamakon zaɓen da aka turo jihar Adama Farfesa Akoba Geoffrey, da ke zama shugaban jami'ar gwamnatin tarayya da ke Ukari, ya yi bayanin cewa:
Thank you again for your those of you who are doing this as a service to the country. We appreciate it.
Da farko dai wannan babban aiki ne da aka dora mana, kuma za mu yi kokari na ganin mun yi abin da ya dace wajen bayyana sakamakon zaɓen. A nan haka muke bukatan haɗin kai da ku wakilan jam'iyyu da aka turo, a cewar jami'in ba da sakamakon zaɓen.
I know this has taken us a long time, but
to sai dai kuma an samu hatsaniya a yankin Mobi game da batun bayyana sakamakon zaɓen, lamarin da yake an yi amfani da jami'an tsaro wajen kubutar da baturen zaɓen da aka tura yankin Dr. Amuga Captain Namala.
Wato matasa ne suka ce ba za a ɗauki result ba a yanosin, akwai ya umarci shugaban zaɓe na nan wanda kai result yola a yi announcement. Matasa suka ce ba su yarda ba sai a announce musu a nan sanatorial. Ita yanzu ana kewaye a wurin gaba ɗaya, matasa suka ce sai dai a kona sanatorial din ba su yarda ba.
To yanzu da matakai aka ɗauka yanzu?
Yanzu dai na jin soja da 'yan sanda sun zo sun shiga suna yawa mutanen INEC magana.
Su dai wakilan jam'iyyu sun ce ba suna nan daram har sai sun ga yadda ta kaya. Da farko ga Alhaji Usman Muhammad Ibrahim, wakilin jam'iyyu yar adawa ta APC.
Hadda cewa akwai ƙananan hukumomi wanda suka iso nan wannan farfajiyar wajen taro inda za a tara sakamakon zaɓuka da aka yi a ƙananan hukumomi sun iso, amma babu wata cikakkiyar bayani wanda za ka ce abin da ya saba.
Shi ma wani wakilin cewa yi
na wakilta ruwa SDP ne, Social Democratic Party.
To ya suna?
To ko mun gaji dole mu jira. Jikinmu ba zai sanyi ba, don mun san dalilin da muna nan.
Kamar Adama a jihar Taraba ma an samu tsaiko wajen hada hancin sakamakon zaben. Mr. Fabian Yame, jami'in yada labarai na hukumar zabe INEC a Taraban, ya yi bayanin halin da ake ciki.
Muna kan jiya, ba su fara zuwa da
kawo yanzu ba wani karamar hukuma sakamakon wani karamar hukuma da iso daga nan Taraba.
Babu wanda ya iso.
Yau karamar hukumar taku na daga cikin waɗanda aka yi zabe. Ya zaɓe ya kasance a nan taku?
Suna kai, there is no problem, don nuna kai na naji wurin.
To kamar a Ukari an samu wani matsala nan Ukari, inda ake zargin kan cewa an yi amfani da abin da ake kira duplicate result sheet. Ya lamarin ya kasance?
Ban je Ukari ba, ban san nufin na kan Ukari ba.
To amma da gaske bisa doka kuna amfani da duplicate result sheet ne ko kuma da ainihin?
Babu, ba mu amfani da duplicate.
A IB akwai batun kan cewa an yi a ringizon ƙuri'u na batun magana an tafi da katinan zaɓe na 'yan majalisar wakilai, an dawo da su koko ya aka yi?
IB na akwai officer namu da aka tura ya je wajen, so bai dawo ba, so ban san ko ya zaɓa ba.
Ana dai sa ran cewa a wannan litinin ne za a kammala hada alƙaluman sakamakon zaɓe da aka da ajiyoyin Adamawa da Taraban. Ibrahim Abdulazizu, sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.